أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يوم درسنا 34 في القرآن، 24 يوم 23 غوتن ربيع الجمادى الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبود الأليه لدى 29 وان دي داتي دى 28 غوتن بير نشكا تدبود بيدة تقسطن الادية زامن تاشي آية تدري دى 58 تدري دى 59 فهم الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم دى 58 نعم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الله بدوك كن سركية للا يجوز أن صفا دان مروة من شعائر الله. سنة كن على موم الدين الله. فمن حج البيت أو اعتمر دون دي حج لكن الله koyi umra fala junaha alayhi an yatawaf bihima, to babu laifi akan sa, babu zunubi akan, babu laifi akan sa idan yayi tawafi tsakanin su biyu, wato ya kewaya tsakanin dutsen Safa da dutsen Marwa. Wa man tatawwa khaira, duk wanda ya aikata aikin da'a na alkhairi, fa inna Allaha shakirun alim, to lallai Allah mai godiya ne ga aikinsa, alimun masani da wannan aiki nasa. Allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayanin ayyuka daga cikin ayyukan hajji a wannan aya mai girma, wanda waɗansu malaman tafsiri suna ganin suna daga cikin ayoyin da aka saukar da su wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a sa su a bayan aya kaza a cikin sura kaza. Yadda jerin gwanin bayanin tun daga yadda Allah ya aiko bayanin jarabawar da Allah ya ma annabi Ibrahim, da Allah yadda Allah ya sanya shi jagora ga al'umma, da kuma tabbatar da cewa addininsa shine addinin musulunci wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake a kai, sannan kuma da bayanin yadda Allah ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa muwafaqar dacewa da kiblar annabi Ibrahim. To magana akan As-Safa wal Marwa take zama to kamar ta yanke jerin gwanayen da tartibin bayanan suka zo a cikin wannan sura, dan haka ne waɗannan malamai suka yi wannan ijtihadi. To amma waɗannan wuraren, waɗannan ayoyi abubuwa ne waɗanda suke ba wanda ya ce aya kaza ga lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sa ta a waje kaza, amma dai haka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta shi. To raka shi kansa yadda tartibin ayoyin nan suke tauqifi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma shi duk abin da yake yi yana yi ne da izinin Allah madaukakin sarki. To wannan ayar ta kunshi bayanin nusuki daga cikin wato ayyuka daga cikin ayyukan aikin hajji. Allah ya ce inna safa, lallai dutsen Safa wal Marwa, da dutsen Marwa waɗannan duwatsu ne guda biyu sanannu a Makka. Dutsen Safa shine wanda yake dan kankanin dutse da ya haɗe tare da dutsen Abu Ubais, wanda aka yanzu fadar sarkin Makka a kansa. To inda ya gangaro ya dutsen Safa ya nane tare da shi. Shi ko dutsen Marwa ya haɗa dutsen Qaisiyan wanda yake shi kuma a can gefen arewa da Ka'aba. Dutsen Safa, Safa dutse ne wanda yake mulmulalle, shine asalin fawa dutsen fa. Shi ku Al-Marwa dutse ne wanda yake mara ƙarfi, wanda yake zaka iya karya shi da hannunka, yawanci zaka samu yana da kaifi. Shi yasa nema a kafin a samu wuka ake amfani da shi, ake amfani wajen yanka saboda kaifinsa. To wannan yanayin duwatsun ne, wannan duwatsun guda biyu sune duwatsu mafiya kusa da ɗakin Allah maɗaukakin sarki. To Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗannan duwatsu guda biyu suna daga cikin sha'airullah. Ash-sha'air jam'u sha'ira, sha'ira abinda ake ce ma sha'ira daga alama ne, daga ciki ne aka sami isharul hadi, wato yi mahadiya alama. Idan mutum zai, idan tun a zamanin jahiliya, idan mutane za su tafi ɗakin Allah za su tafi da hadaya, tozan raƙumi ko tozan saniya ɗin sai a yanka shi, sai a huda shi da wuƙa, a zura ƙarfe ƙawanya, a sanya shi ya zamanto alama kan cewa wannan hadiya ne ga ɗakin Allah maɗaukakin sarki. Saboda haka kada wani ya ɗauka cewa ganimar yaƙi ne, wata ga duk da yake a cikin jahiliya ce an darasa wannan wato alama daga cikin alamomin cewa wannan yana daga abin da aka sallama shi ga Allah maɗaukakin sarki. To alamomin addinin Allah wato sune wurare da Allah maɗaukakin sarki ya sanya, domin idan an zo waɗannan wurare a yi wata ibada ta musamman, su ne ash-sha'air. Duk wani abu, duk wani waje da Allah maɗaukakin sarki ya sanya a wata ibada ta musamman a wajen, to waɗannan su ne ake ce ma sha'airillah, alamomin addinin Allah, wanda girmama su Allah maɗaukakin sarki yake cewa wannan yana daga cikin tsoron Allah zuciya da zukata. Zalika man yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub. A wani wajen kuma Allah ya ce man yu'azzim sha'airallah fa huwa khairul lahu inda rabbih. Duk wanda ya girmama alamomin addinin Allah, wannan alkhairi ne a gare shi a wajen Ubangijinsa. Wanda ya girmama alamomin addinin Allah, wannan alama ce na tsoron Allah zuciya, duk wato zuciyarsa cike take da takawa. To daga cikin waɗannan alamomi na addinin Allah waɗanda Allah ya sanya ya keɓance su da aiwatar ibada a wajen, akwai dutsen Safa da dutsen Marwa. Allah maɗaukakin sarki ya ce faman hajjal baiti, duk wanda ya hajji ɗakin Allah. Alhajj shine alqasd, wato wanda ya nufi Ka'aba domin ya aiwatar da waɗansu ayyuka na ibada wanda ba a yin su a ko'ina in ba a wannan wajen ba, shine ma'anar hajji. Asalinsa ma'anarsa alqasd, nufi. To amma a shari'a shine nufin ɗakin Allah mai alfarma domin aiwatar da ayyukan ibada na musamman wanda su ne manasikul hajji. Al'umma kuma ita ce az-ziyara, ziyara kai ziyara. Shi yasa ake cewa ake magana akan ta'mir masa inna ma ya'muru masajidallah, wanda suke rayar da masallatan Allah, suke rayar da su da yawan ziyara ya zuwa ga masallatan. To umra ita ce ziyara a muga, amma a shari'a shine ziyarar ɗakin Allah maɗaukakin sarki domin aiwatar da wata ibada wadda ita ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar mana da ita. To Allah ya ce duk wanda ya dai hajji zuwa ga wannan ɗaki ko kuma yayi umra, to babu laifi a gare shi yayi dawafi tsakanin, wato yayi sa'ayi tsakanin su. Abinda ake nufi da abinda za a tafsira da cewa yayi sa'ayi tsakanin su, domin shi ne fassarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma wannan dawafi. Domin asalin tawafi shine kewayawa tsakanin kewaye wani abu. To kai ko mu tsakanin Safa da Marwa, sa'ayi tamkar kana kewaya abinda ke tamkar kana kewaya su, ka fara daga Safa ka zo Marwa sannan ka sake dawowa Safa ka maka yi kewaye da yake. To shi yasa Allah ya kira shi at-tawaf. Amma ma'anar amma goma zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi as-sa'i, yace inna Allaha kataba alaikum as-sa'a fas'au. Allah ya rubu ya wajabta muku yin sa'ayi, dan haka ku yi sa'ayi. To Allah maɗaukakin sarki yace babu laifi ga duk wanda yake yake aikin hajji ko umra ya yi sa'ayi tsakanin su. Fa'idar wannan da aka ce babu laifi, wannan baya nuna kan cewa sa'ayi wato yin sa'ayi halal ne, in kayi babu laifi, in ba kai ba babu laifi, kamar an baka zaɓi. Allah cewa babu laifi ya sa'ayi, babu laifi ya sa'ayi, abinda kawai ya kore a nan wajen shi ne cewa yin sa'ayi ba haramun bane, zai iya zamantowa mubani, zai iya zamantowa mustahabi, zai iya zamantowa wajibi. Don haka ka ayyana wanne ne ake nufi da wannan ayar, dole sai ka samu wani dalili na daban. To abinda zai samu mu gane ma'anar wannan ayar da bayanin da ta kunsa, sai mu koma mu ga sababin saukar wannan ayar. Hadithin Aisha radiyallahu anha shi ne ya zo, amma ya zo da riwayoyi kamar guda biyu ko uku. Umar ibn Zubair ɗan ‘yar uwarta Asma bintu Abi Bakr as-Siddiq ita shi ne ya tambaye ta, ya ce babu laifi ga mutum da ya zo yin haji idan bai yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa ba. In ban yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa ba, babu laifi a kaina, in ma wani bai yi ba, ba na ganin ya yi wani laifi. Sai ta ce saboda me ka faɗa haka? Sai ta ce Allah ya ce inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawaffa bihima. Allah ya ce babu laifi akan wanda ya yi haji ko umra ya yi sa'ayi tsakanin su. Sai ta ce bi'sa ma qult, abinda ka faɗa tir da shi. Ta ce da al'amarin haka yake, da Allah zai ce fala junaha alayhi an la yatawaffa bihima, babu laifi a gare shi idan bai yi sa'ayi tsakanin su ba. Inda abin da kake nufi kenan. Wannan ya nuna wato matukar fahimtar Aisha radiyallahu anha da fiqihunta da iliminta da zurfin fahimtarta da ganewarta da harshen Larabci da kuma ilimin addinin Musulunci. Ta ce ai da haka ake nufi da sai Allah ya ce babu laifi idan baka yi dawakin ba. To shine an baka zabi. Ta ce bari in gaya maka abin da ya faru. Al-Ansar sun kasance yayin jahiliya, wato mutanen Madina sun kasance yayin jahiliya in suka tashi yin hajji, suna yin hajji ga wani gunki da ake ce masa Manat. Gunkin Manat yana waje ne a Mushallal kusa da Jidda. To a can wajen suke zuwa su yi ihram, shi ma su yi masa ihlali, su ɗaukaka murya, su yi masa labbaika, su yi ma wannan gunkin nasu labbaika. To idan suka yi suna ganin yin haka yana haramta musu, kuma su je su yi dawafi, su je su ce za su shafa Safa ko su shafa Marwa ko su yi wata ibada tsakanin su kamar yadda Qurayshawa suke yi na aikin hajji. To da Musulunci ya zo, gurbukin wannan abin na jahiliya sai ya zo musu, sai suke ganin cewa ta za a yi bayan da faga al'adar su ta jahiliya, to ya za a yi kuma yanzu tunda al'ada ta da ke su Qurayshawa ne kawai suke, su ba sa yi, ya za a yanzu kuma ce za su je su yi tawafi da su sa yi tsakanin Safa da Marwa? Shi ne Allah ya saukar da wannan ayar cewa babu laifi in kun yi, domin wannan shi ne ainihin aikin hajji, babu laifi in kun yi. Saboda laifin da kuke tsammani da a jahiliya in kun yi sa'ayi za ku samu, yanzu babu wannan laifi. Saboda haka dalilin saukar wannan ayar ba don a bayyana hukuncin sa'ayi tsakanin Safa da Marwa ba ne, don a wato tsarkake itikadin Al-Ansar daga wannan gurgudun itikadi na jahiliya ne, gyara aqida ne ake yi. Wata riwayar ta hadisin Aisha radiyallahu anha sai ta ce abinda yake faruwa shine akan Safa akwai gunki, akan Marwa akwai gunki. To sun kasance suna yin tawafi, in suka zo bayan sun yi tawafi sai su zo Safa su shafa wannan gunki, su je Marwa su shafa wannan gunki, suna tabarruki da shi. Da Musulunci ya zo sai suke ganin kan cewa wannan al'ada ai ta jahiliya ce, yanzu bai kamata a ce sun yi wannan ba. Shine Allah ya ce a'a, don kun yi tawafi, don kun yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa ba don waɗannan gumakan bane, yanzu waɗannan domin su sha'airullah ne. Da a jahiliya suna yi ne saboda akwai dutsen Safa akwai gunki Isaf, akan dutsen Marwa akwai gunki da ake kira Na'ila, Isaf da Na'ila. Saboda haka idan suka yi suna girmama Safa, in suka girmama Safa kamar sun girmama Isaf ne, in suka girmama Marwa kamar sun girmama gunkin Na'ila ne. To sai suke ganin cewa tunda Musulunci yanzu ya zo, idan suka ci gaba da yin sa'ayi tsakanin Safa da Marwa duk da an rusa wa'annan gumakan tamkar suna girmama sunayen gumakan ne to shine sai Allah ya ce a waɗannan duwatsu alamomin addinin Allah ne gumaka fa da aka wa ta bar aka wani ne kan cewa gumaka da aka kawo sun zo sun bata ainihin alamomin addinin Allah ne yanzu ga tunda an tsarkake wato ɗakin Allah da kuma sauran wuraren mashair daga gurgurdin jahiliya babu laifi a gare ku idan kun yi wannan sa'ayi to da aka gaya ma ɗaya daga cikin fuqaha'u sab'a na Madina da Ibn Shahab az-Zuhri ya gaya masa wannan riwaya ta hadisin Aisha radiyallahu anha shine Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn al-Harith ɗaya daga cikin fuqaha'u sab'a sai to ni kuma haƙiƙa mutane daga cikin ma'abuta ilimi sun gaya mun wannan fassara wato wannan fassarar ta biyu yace to dan haka la Allah ya duk wannan abubuwan guda biyu duk sun kasance suna daga cikin abinda wato suna daga cikin sababin saukar wannan ayar Allah ya gyara itikadin waɗancan da itikadin waɗannan akwai waɗanda wato suke itikadin cewa idan sun yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa tamkar sun yi aikin jahiliya ne akwai kuma wanda suke itikadin kan cewa ba za su yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa ba saboda su kiyaye ka'idar jahiliya ta da to duk biyun Allah ya rusa wannan yace da Safa da Marwa suna daga cikin alamomin addinin Allah dan haka wanda ya sa'ayi ya wanda ya haji ko ya umra idan ya sa'ayi tsakanin su babu laifi a kansa to amma duk da cewar ga abinda aka faɗa cewa babu laifi akan wanda ya sa'ayi waɗansu suka tafi a wannan fassarar suka ce sai suka tafi akan cewar ai cewa babu laifi a kansa wato an bashi zaki kenan saboda haka suka ce sa'ayi ba wajibi bane ba farla bane daga cikin ba rukuni bane daga cikin rukunan aikin haji malamai sun yi saɓani dangane da sa'ayi bayan ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sa'ayi babu aya a cikin alkur'ani sai umarni da sa'ayi wannan ayar muna gani dai zahirinta ta kore laifi akan wanda ya yi sa'ayi babu laifi idan ya yi in aka ce babu laifi idan ya yi zai iya zamantowa kenan hukuncinsa wajibi ne wanda ya abin da yake wajibi akwai laifi a kansa wanda ya mustahabi akwai laifi a kansa wanda ya halal akwai laifi a kansa to wanne ne daga cikin waɗannan guda uku jumhurin malamai mafiya yawan malamai suka tafi akan cewa sa'ayi rukuni daga cikin rukunan aikin haji idan mutum ya yi aikin haji ko ya yi umra bai yi sa'ayi ba hajjinsa ko umrarsa ba su cika ba ko ya dawo gida sai ya koma ya sake yin harama ya sake yin sa'ayi zai yi tawafi kafin ya sa'ayi ko ba zai tawafi kafin ya sa'ayi ba wannan wata matsala ce daban amma al-sahih zai yi tawafi kafin ya sa'ayi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sa'ayi ba sai bayan tawafi wannan shine kaulin jama'a mafi yawan malamai shine mazhabar Imam Malik a cikin riwaya da take mashhur ya riwaya da gare shi shine mazhabar Imam Shafi'i kuma ita ce riwaya da take mashhuriya daga a cikin mata a wajen Imam Ahmad ibn Hanbal kauli na biyu kuwa yace sa'ayi a wajibi ne ba rukuni ba musan aikin haji akwai bambanci tsakanin rukuni da wajibi rukuni shine wanda yake dole sai ka yi shi in baka yi shi ba babu haji ba za ka tayar da ko mada da ba za ka yi masa kafara ba wajibi shi dole sai ka yi shi amma idan baka yi shi ba za ka iya masa kafara shine kai yanka in kai yanka to ka tayar da komada ka yi jibran ka tayar da kareya da wato lankwasa da aka samu a cikin aikin haji to ba mazhaba kauli na biyu yace sa'ayi wajibi ba rukuni ba ma'ana idan kai sa'ayi ka cika aikin hajjin ka in ko baka yi sa'ayi ba to ka je kai yanka kawai ba sai ka je ka sake ba wannan shine mazhabar Imam Abu Hanifa da Imam Sufyan Thawri shi malaman ahlul kufa kauli na uku kuwa suka ce sa'ayi sunna ne in ka so ka yi in ka so kar ka yi a zahirin wannan ayar fala junaha alaihi ma bisa wannan fahimta ta Urwatu bin Zubair wannan an rawaito daga Anas ibn Malik daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wani abu wanda abin nan magana wata ke mafi rinjaye magana ta rinjaye ita ce magana farko cewa sa'ayi rukuni daga cikin rukunan aikin haji a dalili shine inkarin Aisha ga Urwa yayin da ya yi wannan fahimtar ya ce in mutum ya so ya sa'ayi in bai so ba in ya so kai sai tace sa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sa'al muslimun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sa'ayi kuma musulmi sun yi sa'ayi wato sai ta kafa hujja da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace faman lam yas'a fala atamma Allahu hajjahu duk wanda bai sa'ayi ba kada Allah ya cika haƙuri cika masa hajjin sa to amma kaulin Aisha kaulin sahabi ne ba a kafa hujja da kaulin sahabi a wajen malaman usulin fiqh dan haka hujja tabbatatta a wannan shine hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam da habiba binti abi tijra ko binti abi tijra wajen sabani wajen sunanta ɗaya daga cikin matan quraish ta ruwaito cewa ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sa'ayi da ƙarfin sa hatta wato izarinsa kwarjallansa zanin abinan a jokan da yake ɗaurawa an sake jokan ihrami ya ce sai kewayawa yake a jikin abinan a dantsan kafarsa saboda yadda yake tafiya da ƙarfi kewayawa yake a jikin kafarsa yana cewa is'au ayyuhannas fa inna allaha qad kataba alaykum as-sa'i ku yi sa'ayi ya ku mutane dan Allah ya farlanta muku sa'ayi wannan nasi cewa sa'ayi farilla ne inna allaha kataba alaykum as-sa'i alkitaba da ya ji cikin nasoshin farlanci ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum as-siyam kaga kutiba ay furida an farlanta muku to wannan nasi ne akan cewa an farlanta yin sa'ayi waɗansu malamai sun illanta wannan hadithin da cewa sun illanta shi da illoli waɗanda suke ba su da ƙarfi don haka kamar inda Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta hadithin a cikin Irwa'ul Ghalil magana haka take hadithin ingantacce ne haka zalika ma Al-Hafiz Ibn Hajar ya yi ishara ga ingancinsa sannan kuma ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na aikin haji ana ɗaukar su akan wajibi to kuma ya tabbata daga hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam daban-daban cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sa'ayi a lokacin aikin hajjin sa kamar yadda yazo a hadithin Jabir ibn Abdullah hadithin sa mai tsawon aikin hajji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama tawafi yayi sallah raka'a biyu a bayan maqam Ibrahim sai ya sha ruwan Zamzam sannan sai ya koma daidai Hajarul Aswad ya kabbara sannan ya fita ta kofar Safa da ya kusanto da dutsen Safa ya karanta cewa inna Safa wal Marwa min sha'airillah iyanan riwayar ta tsaya bai karanta ayar gabaki daya ba sannan ya ce abda'u bima bada Allahu bi ina farawa da abinda Allah ya fara da shi shine ya fara da Safa ya hau kan dutsen Safa sai da ya hango Ka'aba sannan ya daga hannunsa ya kabbara sau uku sannan yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa 'azza junda wa hazama al ahzab wa babu wa 'azza junda a wannan riwaya wa hazama al ahzab wahda yayi haka sau uku yana addu'a tsakanin kowane daya wato bayan yayi wannan wa hazama al ahzab wahda sai ya tada sai ya addu'a ya addu'a sannan ya koma ya sake yin kabbara ya sake yin wannan tahlili sannan ya sake yin addu'a sai da ya haka hassau sannan ya gangaro cikin wannan kwan a hanyar haukan Marwa akan Marwa ma yayin irin abin da ya akan Safa ya sake dawowa Safa ya haka hassau bakwai ya fara da Safa ya kare da Marwa daga Safa zuwa Marwa sau daya daga Marwa zuwa Safa sau biyu kenan ba daga Safa ka kai Marwa ka dawo Safa shine sau daya ba kamar yadda Ibn Hazm rahmatullahi alayhi saboda bai hajji ba in ji Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya ce da yawa aikin hajji da hasan cewa wannan fahimta ta ba haka take ba saboda wahalar ta yi sa to kun ga fiye nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da sa'ayi haka ya yi sa'ayinsa a lokacin hajjinsa haka ya sa'ayi a umrar da ya yi har guda uku da umrar qadiyya da umrar da yayi umrar qadiyya da umrar da yayi bayan fathu makka ta ji'rana da raba ganimar haraji da kuma umrar da yayi tare da aikin hajji saboda yake cike shiga cikin ita ce ta shiga cikin aikin hajjin sa tunda hajjin sa da yayi sallallahu alaihi wasallam hajjin qirani yayi saboda haka yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sa'ayi kuma yace khudu anni manasikakum ku koyi ayyukan hajjin ku daga gare ni wato duk abin da kuka gani kuma ku saboda haka malamai suka tafi akan ayyukan hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana daukan su ne akan wajibi dan haka wannan kauli na farko na malamai shine mafi rinjaye cewa sa'ayi rukuni ne daga cikin rukunin aikin hajji da idan mutum ya bashi hajjin sa bai cika ba umrar sa bata cika ba kamar yadda Aisha radhiyallahu anha tace faman lam yas'a fala atamallahu hajja duk wanda bai sa'ayi ba kada Allah ya cika masa hajjin sa idan yin haka ta faru gare shi sai ya sake komawa ya sake aikin hajji ya sake shiga cikin ihrami daga miqati ya je ya tawafi wanda yake wannan tawafin zai zama tawafin sunna ne sannan ya je wannan sa'ayi sannan kuma ya sake yin ya sa'in umra ne a lokacin nan ya aski ya fita daga cikin ihramin sa sannan kuma yayi abin nan hadiya ta jinkirta barin wajibi sai ya zama to kan cewa bai yi shi a daidai lokacin sa ba sannan Allah madaukakin sarki yace wa man tatawwa'a khaira fa inna Allah shakirun alim duk wanda yayi ai at-tatawwu shine aiki na da'a wanda yayi aikin da'a wa shi duk wani aiki da zaka yi na da'a a lugha kenan amma ofin malaman fiqhu at-tatawwu shine aikin da yake kari akan farilla wanda yayi aikin nafila to waɗansu sai suka dauki wannan fassarar a fassarar fuqaha saboda haka sai suka ce wa man tatawwa'a khairan wanda yake tatawwi na aikin alkhairi fa inna Allah shakirun alim Allah mai godiya ne masani ne sai suka ce wannan ya nuna cewa kenan yin sa'ayi din nan da shi ne ake magana akai wanda ya aikata shi wato aiki na tatawwi Allah ya sani saboda haka suka ce sa'ayi sunna ce ba farilla to amma wannan sun dauki sun fassara alqur'ani ne da zauraccen fuqaha shi ko alqur'ani ba za a fassara shi da zauraccen fuqaha ba za a kaddamar da fassarar shari'a ne akan dukkan wani wata fassara ba ta shari'a ba kuma idan ya zama to cewa babu fassarar shari'a to a lokacin nan alhaqiqan lugawiyya ita ake kaddamarwa akan alhaqiqan urfiyya wato fassarar sa kamar yadda yazo a harshen larabci shi ake kaddamarwa bisa fassarar da yazo a bisa zaurance na al'ada wanda yake maganar fuqaha da istilahin fuqaha yana daga cikin alhaqaiqul urfiyya wato zaurance ne na al'ada al'adar malamai dan haka ba za ka fassara alqur'ani wanda yazo kafin a samu ilimin fiqh ba za ka fassara shi da fahimtar ilmin fiqh ba sai dai ka fassara ilmin sai dai ka sanni ilmin fiqh ya dace da fassara alqur'ani abinda kawai za ka fassara alqur'ani da shine fassara sunna tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai bayyana sunna shine mai bayyana alqur'ani dan haka malamai suka yi raddin wannan fassara da waɗansu malamai suka yi kan cewa abinda ake nufi da wannan wa man tatawwa'a khaira wanda ya aiki na tatawwi na alkhairi abin da yake tabbata a sahihin fassara shine wanda ya aikata aikin alkhairi wanda ya aikata aikin da'a na alkhairi kuma wannan alkhairin komai kankantar sa shine abin da yasa aka yi tankirin khaira din tunda nakira idan ta zo a siyakin shar'i tana gani komai da komai wato duk wanda ya aikin da'a na aikin alkhairi kowane iri ne ba wai ko wannan sa'ayin ba to Allah mai godiya ne masani ne a cikin wannan akwai ishara ga cewa yin aikin sa'ayi aikin alkhairi ne amma kuma ba shine alkhairin da ake nufin mutum ya yi shi kari akan abin da yake wajibi Allah ya wajabta masa ba a'a duk wani aikin alkhairi da mutum zai yi na da'a to Allah madaukakin sarki mai godiya ne a gare shi wannan ba dalilin wannan kamar yadda malamai suka faɗa shine sirrin da ba a kawo fa a nan ba ta ta'qib da asfi wanda yake nuna illa wanda za a fassara alkhairin da abin da ya gabata kamar yadda aka yi a wajen azumi wa ala alladhina yutiqunahu fidatun ta'amu masakin ta'amu miskin faman tatawwa'a khaira fa huwa khairul la Allah ya ce waɗanda suke samun wahalar yin azumi to su fidiya amma sai yace faman tatawwa'a khairan, wanda yayi tatawwi na aikin alkhairi, wanda yayi aikin da'a na aikin alkhairi, fa inna allaha sha'a fa huwa khairullah, wannan shine mafi alkhairi a gare shi. Annabi wanda kuka ba mai abin da aka fassara shine wanda tare da jin wahalar azumi din, amma duk da haka yayi azumi duk da an bashi zabi, ko kuma tare da ya dauki zabin cewa ba zai iya azumi ba zai ciyar, amma maimakon ya ciyar da miskini daya sai ya ciyar da miskinai goma, ƙari akan abin da yake wajibi a kansa, duk dai yana da alaka da azumi. Nan a nan wajen ba zai da so yayi umumi ba, domin me? Domin an kawo fa ta at-ta'ati da take nuna cewa illar tatawwu'i din da take nuna kan cewar maganar da ake yi maganar azumi ce, ba magana wacce ta umumi ba. Amma sabanin anan wa man tatawwa'a khaira, wannan kamar isti'nafin wata jumla ce daban, wawu kun suka dauke ta a wawu ce ta isti'naf, wato farin wata jumla ce sabuwa da kamar Allah ya bayyana mana wata ka'ida ce mai ganewa cewa duk wanda ya aikin da'a na alkhairi ko mai kankantarsa, to Allah madaukakin sarki mai godiya ne ga wannan, wato Allah zai masa kyakkyawan sakayya, wato Allah madaukakin sarki baya raina aikin alkhairi, Allah madaukakin sarki baya butulci, Allah madaukakin sarki baya inkarin ma'ruf, Allah mai godiya ne. Dan abu dan kankani zaka yi sai kaga ijaba daga wajen Allah tabaraka wataala, daga cikin karimcin Allah tabaraka wataala, duk da yake shine ya baka ikon kai, shi ya shirye zuciyar, shi ya baka karfin, shi ya baka dukiyar, shi ya baka komai da kai din, amma sannan kuma duk da kai din sannan kuma ya gode maka ya maka sakayya akan wannan, babu karimci da yafi wannan. Ali sannan kuma Allah masani ne, wato baya uya a gare shi, duk abinda kai baya uya ga Allah. To da yake nan wajen makami ne na makamin tashji'i akan da'a, sai Allah madaukakin sarki ba a kawo kan kuma abin da yake kamar yanda yake, kuma Allah masani ne ga da'a, Allah masani ne ga sabon Allah. To amma nan wajen ba abin da ake so ba, so ake azaburar da mutane ne kan su da'ar Allah, a sanya su su kaddamar da janibin rajali, su kaddamar da janibin kauna ga rahamar Allah. Shi yasa aka faɗi waɗannan sifofi na Allah madaukakin sarki na wato abin rahamar Allah tabaraka wa ta'ala, kan cewar ko kankantar abu Allah madaukakin sarki yana godewa kuma yana sani. Ma'ana tunda ya san shi, ka ga ranar alkiyama ba za a yi maka inkarin kan cewar baka aikata shi ba. Na'am.
Innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الله yake lalle wadanda suke boye suke boye wa mutane abinda muka saukar na ayoyi mabayyana da kuma shari'a ba min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab bayan mun riga mun bayyanar da su ga mutane a cikin wato littafai da Allah ya saukar daga sama Allah yake ulaika yal'anuhumullah wadannan mutane masu wannan sifa yal'anuhumullah Allah yana la'antarsu wato Allah yana nisanta su daga rahmarsa wa yal'anuhumul la'inun masu la'ana su ma suna la'antarsu innal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba sune suka komo daga wannan mummunan aiki wa aslahu suka kyautata ayyukansu wa bayyanu suka bayyana abinda suke da suka kasance suna koyewa fa ulaika atubu alaihim to waɗannan zan tuba zuwa gare su zan karɓi tubansu wa ana tawwabur rahim Allah ya ce ni kuma ni ne mai yawan karɓan tuba mai tsananin rahama ga mu'minai innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirta wa matu suka mutu wa hum kuffar alhali suna kafirai ulaika alaihim la'natullah to waɗannan la'anar Allah ta tabbata a gare su wal mala'ika da la'anar mala'ika mala'iku ta tabbata a gare su wal nasi da la'anar mutane da wato tsinuwar mutane ajma'in baki ɗayan su duk suma ta tabbata a kansu khalidina fiha za su dawama a cikin wannan la'ana ko kuma a cikin wuta wanda yake ita ce gidan la'ana la yukhaffafu anhumul azab ba a sauƙaƙa musu azaba wala hum yunzarun kuma ba a saurara musu Allah ɗaukakin sarki ya bayyana a hukuncin waɗanda suke ɓoye gaskiya domin a cikin tun daga farkon surar nan bayani ake akan Bani Isra'il su tuna irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya musu ni'ima da kuma amanar da Allah maɗaukakin sarki ya ba su da wa'azi gare su kan cewar kada su ɓoye abinda Allah ya saukar na gaskiya da kuma bayani akan sannan nan aka zo bayani kan Annabi Ibrahim da alamomin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sha'anin qibla duk wanda yake wannan yana daga cikin gaskiya waɗanda suke ahlul kitab Allah ya ba su sanin wannan to shine sai Allah ya kare da bayanin hukuncin waɗanda suka san wannan suka san gaskiya kamar yadda Yahudu da Nasara suka sani amma suka ɓoye ta to me hukuncin su Allah ya ce waɗanda suke ɓoyewar gaskiya wanda suke ɓoyewar abinda muka saukar na wato ayoyi mabayyana albayyinat jam'u bayyina shi dukkan abin da yake a bayyane wato hujjoji bayyanannu dalilai waɗanda suke bayyanannu wal huda da kuma shari'a shine wato ka'idodin addinin Allah da abubuwan da Allah yake so mutane su kasance a kai na aqida da ibada da mu'amala shine shari'a din wato akwai abin da yake hujjoji da suke tabbatar da ingantacciyar aqida da gaskiyar annabci sannan kuma akwai kuma abinda shari'a ta kunsa na wato shiriyar da Allah madaukakin sarki ya saukar ma al'umma ya saukar ma jama'a ya saukar ma mutane to waɗannan abubuwa da Allah ya saukar da su bayan ya riga ya bayyana su a cikin at-taura da linjila da kuma dukkan ma wani littafi da Allah ya saukar daga sama domin al-kitab anan wajin jinsi ne min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab bayan mun riga mun bayyana shi ga mutane a cikin jinsin littafi wato littafin Allah wanda suka zo suka kunshi waɗannan abubuwa na albayyinatu wal huda to waɗanda suke ɓoye waɗannan abubuwa to Allah maɗaukakin sarki yana la'antar su Allah shine at-tard kura ma'anar ta ga janibin Allah aka ce Allah ya la'anci mutum shine Allah ya kore shi ya nisantar da shi daga rahamar Allah wato dukkan sababin samun rahama Allah ya tsaya wato ya toshe shi tsakaninsa da wannan bawa wal iyadu billah shine za ka ga kan cewa dukkan wani alkhairi shi ba zai kusance shi ba dukkan wani sharri ya kowa gaggawa ya zuwa gare shi Allah ya tsare mu la'ana daga mutane ku su shine zagi la'ana daga mutane shine zagi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'mini ba la'an bane ba mai la'ana bane wato dukkan wani nau'i na zagi la'ana ne a harshen Larabawa. Amma aka dangana la'ana ya zuwa ga Allah, to abinda ake nufi nisantarwa daga rahmar Allah. Nan wajen a wannan ayar da bayanin hukuncin ɓoye gaskiya kan cewar wanda suke ɓoye bayani na ilimi, ilimin Allah, to ga hukuncinsu la'ana Allah tana tabbata a gare su. An wato cewar wannan aya ta sauka akan Yahudawa ne, to amma al'ibratu bi umumin lafz la bi khususis sabab. Abinda ake lura da shi shine lafazin ya gama dukkan wani wanda ya koya gaskiya, ba kawai Yahudawa ba. Shi yasa ne Abu Huraira yake cewa laula ayatani unzilata fi kitabillah ma haddathtukum bi shay. Da ba dan ayoyi guda biyu ba da aka saukar da su a cikin littafin Allah, wallahi da ba zan gaya muku komai na hadisi ba. Mun zan ku yafi kowa riwaya hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, yafi kowa riwaya. Yace ba wani abu ne ya sanya shi yake yi ba sai tsoron ayoyi guda biyu. Shi na farkon su innal ladina yatumuna ma anzalna minal bayyinati wal hudaa, wannan aya. Aya ta biyu kuma wa idh akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitab latubayyinunnahu lin-nasi wala taktumuna. Yayin da Allah ka tuna, yayin da Allah ya karba alƙawari, ya dauki alƙawarin waɗanda Allah ya ba su ilimin littafi, lalle wallahi za ku bayyana shi ga mutane, ba za ku koye shi ba. Dan haka wannan ayar ya nuna cewar al-ibra bi umumin lafzi, ba kawai Yahudawa ba da suka koye sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka koye ayatul rajmi. An zo za a karanta ta, da suna aibata musulmi akan rajmi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu na hada ku da Allah ba abin nan ayatul rajim ba tana cikin littafin ku ba, suka ce ba ta ciki, aka ce a kawo a taura. Sai wadannan sai sa ɗan yaron sa daidai inda ayatul rajim din take. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko shi dai ko na manta ko shi ko wanda cikin sahabbai yake ya daga hannu sai ga ayatul rajim. Ko ayoyin Allah yana ta hanyar a rufe littafin kar a bayyana su, a ɓoye su, kar a fito da su mutane su karanta. Shi yasa a duniya yanzu babu laburaren da tafi kowace girma irin laburaren Vatican, inda fafaro mai yi littafan mulamulai ne, saboda abubuwa da ke ciki na littafan mutanen farko da injila, waɗansu daga cikin ainihin almajiran Annabi Isa wanda suka tabbata akan hanyarsa, wanda suka kiyaye su da shi suka rubuta ta, kamar su injilan Barnabas, sun koya su ba a fitar da ita ga wani sai wanda suka tabbatar shaidani ne kamar su. To ɗaya daga cikin hanyoyin koyewa kenan, ya daga cikin hanyar koye gaskiya rashin ilmantarwa, kar a karanta littafin, da kuma a fito da hanyoyin da za a mantar da mutane littafin Allah. Duk wannan suna daga cikin asalif na mantar da gaskiya, na wato rufe gaskiya. Kuma wato nan an ce yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, wanda suke koyewar abinda muka saukar na daga hujjoji, bayyanannu da kuma shari'a. Wato duk abinda yake ba bayyanannen, duk wani ilimi da ka samu in ba wato bayyanannen hujja ba ce a kan aƙida ta musulunci, wanda ya haɗa wato kaituwar Allah da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiyar Alƙur'ani da imani da sauran shikashikan imani da kuma wato shari'a, shi ne abinda yake za a sani domin a kai zuwa ga Allah. Duk wani ilimi wannan idan baka bayyana shi ba, babu laifi. Amma wannan wajibi ne a bayyana shi. Amma wani ilimi in baka bayyana shi bai zama daga cikin albayyinati wal huda ba, malamai suka dauka daga cikin wannan ayatun cewa shi ba wajibi bane sai ka bayyana shi. Shi wannan yake ka duba shi al'amali yuru ba al-maslaha, tare da maslaha zai tafi. Idan maslaha ya dace ka bayyana wa mutane, wannan ka bayyana musu. In babu maslaha a cikin bayyana musu, kar ka bayyana musu. Akan haka ne aka dauki maganar Sayyidina Ali da ke cewa baka taba yi wa mutane magana da maganar da hankalinsu ba zai kai ya zuwa ga su fahimce shi ba, sai ya zama to fitina ga waɗansu. Shi yasa wata ran da aka ji da Hassan al-Basri ya ji labarin Anas ibn Malik Al-Hajjaj ibn Yusuf ya tambaye shi kan hadisin Quraniyin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada su tare da makaranta Al-Qur'ani domin su karantar da su Al-Qur'ani suka je suka kashe su suka kora shanu a abinan rakuman sadaka suka kashe abinan suka kashe abinan makiyayin rakuman sadaka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kawo su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu azaba mai tsanani aka yayyanka kafafunsu da hannuwansu a sabani aka bar su a cikin rana har suka mutu haka da ya ga Hajjaj ibn Yusuf Hasan Basri ke ta dani ne ba zan gaya masa ba saboda Hajjaj Jabbari ne in yi wannan sai ya kan cewa ai yana da hujja bayan shi bai tsaya ya gama fahimtar yaya menene ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan menene manufar kun shari'a a cikin wannan shi abinda ya gani kawai jamibin kasawa da yake shi yake so ya dauka dan ya azabtar da bayin Allah shine Hasan Basri ke ta dani ne da ban gaya masa ba dan kan na kara mu mai barna barna to sauran abubuwa abinda yake bai zamanto kan cewar ya ayyana mutum ya san shi ba to shi wannan kana da zabi ka duba ka gani maslaha ko rashin maslaha akan bayanin nasa amma duk wani abu wanda yake dole ne a san shi wajen bautar Allah wajen alakar bawa da Allah to wannan babu makawa a bayyana kuma wannan malamai matakai iri-iri ne a nan wajen akwai wanda yake ya ayyana a kansa kamar irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura su yake bayanin addini kamar Mu'adh ibn Jabal da aka tura shi zuwa ga ahli Yaman innaka ta'ti qauman min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah to kaga wannan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace isar ga mutanen Yaman ya ayyana Mu'adh kan yaje to wannan wajibi ne a kansa ba shi da zabi kan yace zai rage ko mutsala zarratin ne ko wani ya tambaye shi yace ba zai masa bayani ba ko sai wani lokaci wannan ya ayyana a kansa akwai kuma ko kuma ya zamanto cewar yana waje wanda babu wanda ya san abubuwan bayanin usuluddin abubuwa na aqida da abubuwa na inganta ibada da abubuwan da zai tabbatar da ingancin haƙoƙin Allah madaukakin sarki da haƙoƙin bayin Allah ba wanda ya san wannan tsishi a garin baki daya sannan kuma ya ce abin nan shi baya an aka tambaye shi ce shi baya amsa fatawa sai sau daya a mako ya ku dawo sai bayan kwana bakwai bayan shi ne kadan wanda yake zai iya bada wannan bayani in yi haka ya shiga cikin wannan aya ya kore abinda Allah maɗaukakin sarki wajen ta masa amma idan akwai wani in akwai wani tare da shi to abin ya zama farzu kifaya tsakanin su idan ka baki ɗaya kika haɗa baki kika ce to kada mu yi fatawa sai ranar asabar kawai sauran ranakun kuma su bar mutane cikin jahilci to nan wajen su saba ma Allah ko kuma ya zamanto cewar abinda yake na bayani ɗin tafasil ne na hukunce-hukunce sanin kowace alal misali sanin dalilan dukkan wani hukunci mutane sun san yadda za su yi sallah sun san sifatu salatin nabi to amma suna so su san kowane rukuni wani hadisi ne nune gare shi bayanin abin kamar amisu shahin bulughul maram amisu shahin umda da sauransu wannan tafasilul ahkam ne to wannan shi wannan bai zamanto fardu ain ba bai zamanto ya zamanto gwargwadon irin hajar mutanen da ya zamanto fardu kifaya idan mutane ga baki ɗaya ba su yi ba domin wannan farilla ne a cikin al'umma a samu wanda za su yi bayanin tafsirin ahkam to wannan tafsiri shi yasa malamai suka ce hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito kamar yadda zuwa cikin Tirmidhi man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawm al-qiyamati bi lijamin min an-nar wanda aka tambaye shi wani ilimi sai ya koye shi bai bayyana shi ba za a yi masa linzamin wutar jahannama ranar alkiyama to wannan abin da ake nufi akwai wannan tafsir din a ciki ma'ana wanda ya ayyana a gare shi bai yi ba to shine wanda zai samu wannan wanda kuwa ya zama to farz kifaya ne akan su gabaki ɗaya basu ba to duk gabaki ɗayan su za su samu wannan wanda kuwa ya zama to ba aini ba akan sa to shi wannan sai ya zama to cewa za a duba a ga manufarsa in maslaha ce ta sabe yi ba to wannan ijtihadin sai yana tare da shi in yayi daidai yana da lada biyu in bai daidai ba yana da lada ɗaya amma a cikin sa akwai narko ga wato al'adar abin nan akwai narko ga al'adar rashin bayani al'adar rashin bayani domin bayani shine asal al'asal a cikin abinda Allah madaukakin sarki ya saukar a bayyana shi ga mutane shine asali a bayyana shi ga mutane sai dai kuma a cikin wannan kai la'akari da hankulan mutane kai la'akari da tunaninsu ka ba mu mutane gurgurdan abin da yake za su fahimta kada ya zama to kan cewar ka zo ka gaya musu abin da zai zo ya sanya su mummunan fahimta ga addinin musulunci kamar yadda Imam Ahmad yake cewa hadisai da suke zuwa akan daukan makami a yaki shugabanni yake cewa abin nan ba a ko'ina ya kamata a rinka riwayar su saboda waɗansu kada su yi su mummunan fahimta su ɗauki ra'ayin khawarij wannan daga cikin fiqhunsa idan yake wannan bai sa wai ba a ruwaito hadisi daga hadisan nan shi kansa ya ruwaito su ba yanzu ka a ruwaito su ba a'a wanda za ka yi musu magana din ka rinka ya zama tukan cewa a aikinka ya tafi tare da maslaha da mafsada in akwai mafsada to ka dauka abin nan ka sani cewa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih ka wadda barna yafi bisa wato ka kawo gyara ko ya kai zanin in akwai barna to kai abin nan kai maganin barnar ka kawar da ita shine aula bisa fitnanin a kawo maslaha din to sannan Allah madaukakin sarki yake gaciya yace illal ladina tabu sai waɗanda yake sun tuba sune wato suka dawo daga wannan mummunan aiki ba sun kasance suna koyar gaskiya suka dawo suka daina wa aslahu suka kyautata suka zamanto sun kama hanyar aiki na gargari wa bayyanu kuma suka bayyana da abinda suka boye da sun boye bayanin gaskiya ana tabarna a cikin al'umma to suka dawo suka je duk inda suka je suka boye gaskiyar nan suka je suka rinka bayyana to da ba kun yi da ba kun kuna gani ba kun yi shiru ai da muka yi shiru din sabon Allah ba akan da yake muke ba yanzu mun tuba ko babu laifi kai haka wannan shine alamar ikhlasi to waɗanda suka yi wannan kaga Allah ko duk da yake bayanawar tana cikin al-islah amma Allah ya sake maimaita ta domin a san cewa wato alamar ingancin tubar shine a bayyana da abin da aka koyi to Allah yake fa ulaika atubu alaihim waɗannan suna karban tuban su wa ana tawwabur rahim Allah yake nini mai yawan karban tuba wato ko yaushe mutum ya laifi ya dawo ga Allah zai karbi tuban sa in ya sake ya dawo ga Allah zai karbi tuban sa in ya sake ya dawo ga Allah zai karbi Allah ba zai dena karban tuba ba sai rana ta fito daga yamma sannan Allah zai dena karban tuba amma matsawar ba ka kai gargara ba in dai za kai ka zama to sadiqan a cikin ka a cikin komawar ka ga Allah to Allah madaukakin sarki zai karbi tuban ka kuma a iyaka wa iyaka ke dan yazo maka yace kai makarancin banza makarancin wofi ne kullun kai kenan wai ka tuba kullun kai kenan ka tuba ƙarya kake ma Allah sai hana ka sai hana ka tuba wai yace wai tuban da kake yaudara kanka kake ba gaskiya kake a cikin tuban ba kai dai ka san tsakaninka da Allah ka zama tunde gaskiya a cikin zuciyarka cewa ka koma ga Allah sannan ta kare shaytan da wannan abdon yawanci shaytan yakan zo da mutane ta wannan hanyar sai ya sa musu waswasi yace kai kana cewa ka tuba ga Allah sannan ka je ka saki saba ma Allah ka tuka cewa ka tuba ga Allah wannan alama ce ta rashin gaskiyarka saboda haka kamar abin nan kamar daina ma rudin kanka saboda haka shikenan wannan sai ya sanya shi ya kutsa cikin bata ga baki daya ya bar Allah din ya bar tuba wal iyad billah Allah yake kuma shine ar-rahim sannan kuma Allah yake innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar waɗanda suka kafirta suka mutu alhali suna kafirai ulaika alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in to waɗannan la'ana Allah ta tabbata akan su da la'anar mala'iku da kuma la'anar mutane baki ɗayan su za su dawoma a cikin wannan la'ana ba a sauƙaƙa musu azaba ko ba za a saurara musu ba ma'ana wato ba za ta taɓa rubuwa tare da su ba azaba sannan kuma ba za a yi musu wani jinkiri ba kan cewa abin nan a dan saurara musu har sai wani lokaci sannan aka ba su daga mu'idin saukar azabar ya zo azaba Allah za ta sauka akan su. To a cikin wannan ayar kun ga an tabbatar da la'ana, la'anar nan ta zo ga waɗansu mutane ne masu sifa. To yawanci malamai suna yin ta'arrudi ga matsala muhimmiya a nan wajen, shine hukuncin musulmi ya la'anci wani, hukuncin musulmi ya la'anci wani. To malamai suna yin tafsiri, shi wanda musulmi zai la'anta ya dai ya zamanto musulmi, ya dai ya zamanto kafir. Musulmi ya la'anci musulmi muayyani, wannan bai halatta ba. Tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sibabul muslim fusuq, zagin musulmi fasikanci ne, wanda yake la'anata daga cikin zagi. To da ka zaki musulmi muayyani ka ce Allah ya tsine mawani, to wannan haramun ne. La'anar daga cikin abin da yake nuna cewa haramun ne, akwai wanda ya sha giya aka kawo shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi masa haddi, ya sake sha aka kawo shi aka yi masa haddi, na uku da aka kawo shi wanda daga cikin sahabbai ya ce kai wannan dai Allah ya tsine masa. Ma aksar ma yu'ta bi, ya ina mamakin yawan yanda ake zuwa da shi a cikin wato maye. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce la tal'anuhu fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu, kada ku tsine masa domin shi yana son Allah da manzonsa. Tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anullah la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sharib al-khamr wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha, da sunan za ya yamba ta su goma daga ciki har da sharib al-khamr, mai shan giya. To da mai shan giya kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine masa, amma ba yau bambanci. To wannan kuma an kawo shi ya shan giya an tsine masa, manzon Allah ya hana. Bambanci shi ne cewa wannan muayyani ne, shi ko wancan bis sifa ne. Saboda haka ya halatta ka la'anci mai sifa, musulmi da sifarsa, ka ce mai yin kaza la'anatullah alayhi. To wannan shi ne matsala ta biyu, shi ne musulmi ya la'anci musulmi ba bi ainihi ba, bi wasfihi, ya la'ance shi da sifarsa. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ƙarshen zamani za a samu mata kasiyatun ariyat ma'ilatun mumilat, yace aina ma laqaytumuhunna fal'anuhunna fa innahunna mal'unat, ko idan kuka haɗu da su ku tsine musu domin tsinannu ne. Saboda haka amma ta ga cewa akai a la'ance su da sifa, in ka gan su ka ce la'anatullah ala alkasiyati al'ariya, ba ka ce la'anatullah alayki ba ya kasiya ya ariya. In ka ga sun wuce sai ka ce Allah ya tsine man alkasiyati al'ariya, amma kada ka ce Allah ya tsine miki. An ce me yasa aka yi haka? Saboda baka san yadda za ta kare ba, za ta iya tuba, musamman musulma da ta da asalin imani. Ko dalili na biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba jin ya la'anci wani ba sai waɗansu mutane bi a ayyuhi ayyanu, daga cikin ayyanu waɗanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka kiran su a cikin kunuti, yana musu yana tsine musu, kuma su ma akan su sai aya ta soka laysa laka min al-amri shay aw yatuba Allah aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun. Al'amarin ba ka da wani abu na cikin al'amarin, ko Allah ya tafi tubansu ko ya musu azaba. Hakika su azzalumai ne, amma al'amarin ba naka ba ne. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dena la'anar su bi ayunihi, tun daga shi Allah madaukaki lokacin da yayi da izinin Allah yayi, da ya bari da umarnin Allah ya bari. Saboda haka wannan shine akhirul amrayn daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine barin la'anar muayyan. Sai kuma kafiri, shi kafiri shi ma idan ya zamanto muayyan ne, shi ma nan malamai sun yi saɓani. Waɗansu sun ce za ka iya la'antar muayyan, za ka iya la'antar kafiri muayyan, suka kafa hujja da waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu daga cikin kafirai na ra'il da zakwan da sauransu. Waɗansu amma as-sahih shine cewa su kansu kafirai ɗin ba za a la'ance su ba saboda wannan ayar laysa laka min al-amri shay. Domin kuma dalili baka san su ma akan me za su kare ba. Tayi ya zaman tokan cewar sun musulunta. Tunda ba wanda ya san cewar wanda la'ana ta tabbata a kansa sai wanda ka tabbatar ya mutu akan kafirci. Shi yasa mun ga wannan ayar ta zo innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar. Waɗanda suka kafirta kuma suka mutu suna cikin kafirci alhali suna kafirai to sai la'ana Allah ta tabbata a kansu. Amma ko mutum kafiri ne in bai mutu akan kafirci ba ba za ka yanke da cewa la'anar Allah ta tabbata a gare shi ba. Saboda haka shi ma akan wannan abinda yake mafi rinjaye shine kan cewar mutum kada ya la'anci shi ko musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya an sifanta shi da kan cewa shi ba la'ani ya sifanta kansa da cewa shi ya sifanta mu'mini cewa mu'mini ba mai yawan la'ana bane. Kuma kamar yadda ya zo a hadisi masu la'ana ranar alkiyama ba za su zamanto shuhada ba, ba za su zamanto shufa'a ba, ba za su yi shaida ba, ba za su yi ceto ba, dan haka barin la'ana shi ne. Shi yasa da aka tambayi Imam Ahmad ibn Hanbal aka gaya masa halin aka tambaye shi akan Yazid ibn Muawiya daga cikin khulafa'u bani Umayya, yace Yazid ga irin abubuwan da ya nama sha'a ya tura sojoji suka je suka ci garin Madina aka karkashe mutane a Madina. Sai aka tambaye shi to mu tsine masa, sai yace ya ibni, yace ba yayi wannan riwaya ina jin riwaya ɗaya daga cikin yayansa ne ko Abdullahi ko Salih, yace masa ya kira shi da sunansa yace yaushe ka sanni kan cewa ni mai la'anar mutane, yaushe ka san cewa ni mai la'anar mutane, saboda ya nuna cewa kenan halin al-ashqiya halin masu tsoron Allah shine rashin la'ana din. Ba wanda idan ba wanda za a la'ance shi sai wanda aka tabbatar cewa makomarsa ya mutu akan kafirci, to shi wannan sai la'ance shi. Wannan kusan shi ne dai takaitaccen bayani akan la'ana ta mu'ayyad. Sannan Allah maɗaukakin sarki yace wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim, ubangijinku abun bautarku wanda ya cancanci ibadarku ilahun wahid abun bauta ne guda shi kadai, la ilaha illa hu babu abun bauta da gaskiya illa huwa sai shi arrahmanur rahim mai matukar mai girman rahama mai kuma wato matukanci a keɓantacciyar rahama mai lwaciya gabarin sabbin.